ina kake mijin amarya ango da be gudun amarya I gudu sa gudu amarya farin ciki kurum amarya amarya shalalle amarya
shalalle dai kiran amarya
farko mu fara kiran Allah mai ba mu da iyalan mu shi ne gwani shi ne sarki ya yarda min iya baki Sami bayani kan aure shine abin da ya dame ni yau ga amarya ga ango an musu auren soyayya matar kirki ya samu sasi zaman su na soyayya ashe kin samu mazan fama komai zai miki ba matsala ga amarya yar dangi sanna amarya Sitarike in